ma ba ma jama so ya
jama ya jama ya jama ya jama
So mun budo ba bin dona
aye dinkin anko sanyo jajaye
wonara mi mai ruri mun sallake
inde har anko fada abafaye
in war soyayyar mu gun shantaje
kejin so mun budo e har mun kiye
jamaya 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 jamaya
Harbin so soyayya sai mi biyayya kauna kar mi rawa ta nan gadi
ta una madi cike ni shadi
matan zamani sun zo daraini idan Allah karki sawa
sawa sawa
in mata kalle ni ki kana kallona ta hokarki min rawa shadi
kauna mahadi cike ni shadi
zinari 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 haske
kikikili yau gaska mama cikin yayan bai
yau na fito domin yanta ce ni ni eh
ima yaya ce dan amfani lambar girma
autan ku ne gani amma an bido kata eh Mai salo salo danna taho ne kallo
Zinari nani ga shayau yana inganske
Jamaya 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 jamaya
jamaya asoyenya
Tallaka talle mi wasa tallaka talle mi gasa
Tattake mi cike dan mazariya dan gasa
Ya ki da sauri gani bro ki da sauri in baki
gasa challaka challe mi wasa
dan saka kunne jini sanya idan ki kalle ni
baka da muni
jamaya 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 jamaya
jamaya
wasani latiga latiga wasan bare ni
walaban soyayya mun fita barin amfani gego
kita so do soni
latiga latiga wasan bare ni
taho dan kalle ni
mun fita barin amfani gego
abuska ba muni wado ba soyayya latiga latiga burge ko tadi
yaladima
sina yota kumpadi
yaladima
taho ya kizozo mi soya ya
taho ya kizozo mi soya
ya taho zogi do yo mi soya ya
Jamaya
masoyayya.